kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Wasan gunan bikin wake ƴan mata su biyu ne ma suka tada bambabamman da ke jikinsu a wajen hada-hada jama'a, inda karin zuba da cikakken alƙaluman waɗanda suka mutu, yayin da wasu da dama kuma suka samu raunuka. Wani ganawa ya ce an samu asarar rayuka da dama a wannan gunan bikin wake.
Wato bom ne ya tashi, bom wasu ƴan mata ƙanana ne suka zo da bom ɗin. Ɗayan da ya tashi din ya kashe mutane ya kai 30, iya tantance gashi da din ba ma dewa ka tara ta kai maka garka. Ɗayan kuma da ya tashi da ita wanda ta zo da bom ɗin kawai ya kashe ta. Da bom ɗin biyu ne suka tashi tsakanin kasuwan kifi da nama.
Akwai wanda suka ji ciwo, bayan wanda suka mutu?
Akwai ciwo, an rauna na ciwo kan zan dama ma ciwo ya kai mutane. Kaga mutane 16 ne ko 17 waɗanda aka kai ana kai sun ta ashiri ma. Wanda ake riba gashi ta riba gashi ba, akwai rauni sosai ma, wani hannu ya wasu kuma sun ji raunin da aka riba ana kaiwa asibitin sojojin da suke aiki a wajen mu a Helkota.
Yawa, kamar da karfe ne wani abun ya faru?
Misalin karfe.
To sai dai kuma da yake tabbatar min da faruwar lamarin, kwamandar rundunar soji na musamman da ke Mobi, wato 20th Special Task Force Brigade, wanda yankin na Madagali ke karkashinsa Brigadier General Victor Zogu, ya ce kawo yanzu ana ci gaba ne da hada hancin asarar rayukan da aka yi, inda ya ce ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen kare rayukan al'umma.
Okay, two suicide female bombers broke into the garage here in Madagali.
Yeah.
And detonated their device, and then we lost some of our dear beloved country people there.
Yace wasu yankunan bakin wake ne ƴan mata biyu su suka kai harin, inda ma aka samu asarar rayuka. Yanzu haka mun ɗebi waɗanda suka samu raunukan zuwa asibiti a Yola. To ko yana bai za mu san adadin rayukan da aka rasa a wannan harin?
Okay, right now the medics and this NEMA are still working, and we allow them to just finish and then be able to give us the actual casualties. So we lost some people and some were injured, but please we're still coordinating with NEMA.
Bayar cikakken adadin waɗanda suka mutu, domin mun bar jami'an hukumar ba da agaji ta NEMA da kuma sauran ƙungiyoyi suna cikin tantancewa, wanda shine ma zai bamu damar sanin adadin waɗanda suka mutu. Ya an dai samu asarar rayuka, inda wasu da dama ma suka jikata. Da zaran kuma na samu cikakken bayani zan faɗa muku, a cewar kwamandar rundunar sojin. Shi dai wannan sabon harin ƙunar bakin wakin na ma zuwa ne, yayin da al'ummomin yankin ke komawa biyo bayan ƙwato yankin daga hannun mayakan Boko Haram. To kwaya jama'an da suka koma ke ji da irin wannan hare-haren, ga dai ta bakin wani mazaunin garin da shi ma ya ga ƙunar bakin waken.
A ta ka san irin abu kamar wannan, dole ne an kalli a tashi ranka da ba wai wanda suke wajen mu ba, ko wanda ba sa wajen mu da inda shi dan Najeriya dan kasar nan yana kishin kasar nan kuma yana da tofai, dole an kalli sa ya tashi. Mun suma min Allah ya sare mu, kuma mu yi addu'a Allah ya taba mu da kokari, mu hadu mu mara maka ba mu tashi da addu'a, Allah ya yaye mana wannan masiba.
Fata dai shine Allah kawo ƙarshen wannan matsala da ke ma jawo asarar rayuka a ƙasar. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.